yaki da ƴan ta'adda na Boko Haram shine babban batun da ya mamaye wannan taro na ranar sojoji. Tsohon komandan da ke yaki da Boko Haram na Operation Lafiya Dole, Manjo General Leo Irabo, shine ya gabatar da kasida.
Ensure the political stability in the northeast of Nigeria by defeating the Boko Haram terrorists in Borno, Yobe and Adamawa states.
An tabbatar da kwanciyar hankalin siyasa a shirin arewa maso gabashin Nigeria ta hanyar ragargazar ƴan ta'adda na Boko Haram a yankin. Idan kuma za a asase irin rawar da mu sojoji muka taka shine za ga cewar duk matakai na gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi suna nan a hidikotocin su suna aiki a halin yanzu.
Various state governments are in place, local government authorities are in place. So
General Irabo yace wannan hubbasa na sojojin Najeriya ya kuma kawo habakar tattalin arziki a yankin.
The economic talks about the restoration of socio-economic activities in Borno, Yobe and Adamawa state.
Batun tattalin arziki na nufin maido da hada-hada tattalin arziki ne yau da kullum a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Ga waɗanda suka san jihohin Yobe da Adamawa a baya, yanzu dai kowa san tsaro kan alasan barka. Sai dai ga jihar Borno, duk da nan ma a iya cewar alasan barkan, amma dai da saurari na Akaba, duk da mun ƴanto duka sassan jihar, har yanzu akwai ɗan burbushin aikace-aikace na mayakan Boko Haram.
Local government areas in Borno state, you still have pockets of the Boko Haram activities.
To shin me ya kawo aikace-aikace na burbushin Boko Haram har wannan lokaci? Tambayar kenan da na yi wa Manjo General JS Bindawa, tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojan Najeriya da ke Maiduguri.
To ka san yaƙi da Boko Haram wanda ba mu muka fara ba, an yi wurare da dama, yakan ɗauki lokaci. Wannan yaƙi ne mai wahala, mai sarƙaƙiya da yawa, shi yasa kuma yakan ɗauki lokaci.
Mai martaba sarkin guru Alhaji Mai Mustapha Ibn Kyari na daga cikin manyan baki a wurin taron da suka zo daga Nasta Kano daga shiyar ta arewa maso gabas.
Ba mu za mu ce sai dai godiya, mu gode Allah, mu gode sojojin ƙasa. Abinda ya faru shekara zuwa 6-7 da ta wuce ta fi ƙarfin ɗan sanda. In ba sojan suka shigo ba, ba za a samu iri ko ce hanci abin da muke ciki. Allah ya kawo zaman lafiya a wannan lokaci, kuma ba abin da za mu ce sai dai godiya da shi afisar sojoji na ƙasa, shi General Bratai
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.